Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa akan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. A Ghana ma za ku iya jin shirin nan a tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan tasha duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu karfe 8 na safe a gogon Najeriya Kamaru da Chad da Niger 7 na safe a Ghana Sahabu Imam Aliyu ne tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri
daga tsaya ka yi rashin adalci ga mutum ka kuna mutum shi ka ci kafan shi gare ka a ce mishi abin shi saboda kaga shi ayin kado ya shi ayin no jira ga ayi takara da shi na primary
wato ka san shi rayuwa kamar yanda aka faɗa turan gini turan zane
Muryoyin da kuka ji ta farko ta Alhaji Yakubu Adamu Hadimin tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi ta biyu kuma Comrade Sabu Muhammad Hadimin gwamnan jihar Bauchi kan murabus da mataimakin gwamnan yayi a jiya Laraba za mu kawo muku cikakken rahoto ba labaran duniya Usman Ahmed Kabara zai shigo da shirin na ƙasa ba kasa ba sannan ku ji irin rahotanni da suka dauke hankalin jaridu a Ghana cikin mako sai ku saurari nasiha kan zaman lafiya da kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi da farko ga labaran duniya
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karanta Jummai Ali An shirya yau Alhamis din nan cikin yadda Allah manyan jama'a leken asiri da jama'an tsaro da su gabatar da bayanai gaban wakilan majalisar dokokin Amurka dangane da binciken shishigin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban kasa da aka yi a bara An shirya muƙaddashin Anthony General Rod Rosenstein da shugaban ma'aikatan fadar shugaba John Kelly da daraktan hukumar leken asiri da kuma daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI da su gana da shugaban kwamitin leken asiri na majalisar wakilai. Fadar shugaba ce ta shirya wannan ganawa, to amma 'yan jam'iyyar Democrat sun ce wannan ganawa ba ta dace ba. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya akan shirin samun zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya Nikolai Maladonov ya yi kashedi jiya Laraba cewa zirin Gaza yana dab da wargajewa. A saboda haka ya yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki matakan ganin faɗa bai ɓarke a yankin ba. Ya ce tilasta ɗauki matakan gaggawa na hana ɓarkewar wani yaƙi da kuma kawar da wahalar da mutane ke sha a yankin. Sannan kuma a ƙarfafa wa gwamnatin Palestina gwiwa ta yi abin da ya kamata. Ya yi wannan furucin ne wajen wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi a kan wannan batu. Yankin Palestina ya yi fama da tazoma cikin makonnin da suka shige, a yayin da dubban Palestina suka dinga yin zanga-zanga duk ranar Juma'a a katangar kan iyakar da ta raba Gaza da Isra'ila. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Palestina 76 ciki har da yara 11 jama'an tsaron Isra'ila suka kashe, kuma fiye da mutane 3,000 ne suka ji rauni cikin wata ɗaya. Kwamitin sulhun yana tattauna wani daftarin ƙuduri da ƙasar Kuwait ta gabatar da ya buƙaci a tura wata runduna zuwa yankunan Palestinawa domin kare farar hula. A lokacin da annobar zazzabin Ebola ta ɓarke a Afirka ta yamma a shekara ta 2014, babu wanda yake cikin shirin ko ta kwana akan aukuwar wannan al'amari. Allurar rigakafin da ake ƙoƙarin ƙirƙirowa tun lokacin da aka samu ɓullar annobar zazzabin a shekara ta 2013 tana ƙasa tana dabo. Gwamnatoci kuma suna tafiyar hawainiya wajen ɗaukar matakai ko kuma kasa sanin barazana ko kuma hatsarin da ke tattare da ɓullar annobar zazzabin. Su kuma jami'an kiwon lafiya sai suka tsinci kansu cikin tsaka mai wuya wajen ba da jinya. A saboda haka a lokacin da aka samu damar shawo kan matsala a shekara ta 2016 fiye da mutane 11,300 sun mutu a ƙasashen Gini da Liberia da kuma Saliyo a saboda wannan cuta, kuma ta laƙumi fiye da dala biliyan 4. A wannan karan a lokacin da aka samu labarin yiwuwar ɓarkewar annobar a wani ƙauyen Jamhuriyar Kongo a ranar 8 ga wannan wata na Mayu cikin kwanaki biyu ƙasar ta tura masana zuwa yankin. A takaice, nan da nan aka fara ɗaukan matakan daƙile yaɗuwar wannan annoba, domin kuwa an yi amfani da darussan da aka koya a baya wajen ɗaukan matakan daƙile yaɗuwar cutar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ango Yerima Hari na ƙasar Burtaniya ya daɗe yana ƙaunar nahiyar Afirka. Ana sauran shekara guda ya gama jami'a ya je ƙasar Litoso ya ƙaddamar da wata ƙungiyar taimakon yara ya kuma haɗu da matar da ya aura a ƙasar Botswana. A saboda haka ne ake raɗe-raɗin cewa ƙila Ango Hari da amaryarsa Megan za su je wata ƙasa a Afirka domin murnar aurensu, abin da Turawa ke kira honeymoon. Yadda Ango da amarya ke ƙaunar Afirka ya fito fili a wajen bikin auren nasu, a saboda mutanen da aka gayyata da kuma liyafar da aka yi. Miliyoyin jama'a ne suka kalli wannan ɗaurin auren ta akwatunan talabijin ɗinsu. Tsohuwar ministan harkokin wajen Litoso, Mamfono Kakekela, ta bayyana wa muryar Amurka ko kuma ta bayyana fatar Yerima Hari da amaryarsa Megan za su ci gaba da gudanar da ayyukan taimako a ƙasarta da kuma sauran ƙasashen Afirka.
Labaran duniya kenan ku gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yar kwariyar bincike da muka gudanar da alamun an kafa tarihi da ajiye aiki da mataimakin gwamnan jihar Bauchi injiniya Nuhu Gidado ya yi a jiya Laraba. Domin tunda Najeriya ta koma tafarkin demokradiyya kusan shekaru 20 yanzu ba taɓa samun wani mai mukamin mataimakin gwamna ko gwamna wadda a ƙashin kansa yi murawus ba wato sai a wannan karon. Ga Abdul Wahab Muhammad da rahoto.
Bincike na nuni da cewa rashin ganin mataimakin gwamnan a yawancin hidindimun gwamnati akai-akai tamkar manuniya ce dangayen da dalilan da ya janyo sauka daga mukamin. Alhaji Yakubu Adamu shi ne mai tallafawa tsohon mataimakin gwamna a fannin labarai. Ya mini bayani a hirata da shi ta wayar tarho.
Resignation na duk ce gwamna ba?
Menene dalilin da ya bayar?
To, abinda da ya shi mai girma tsohon mukaddashin gwamnan jihar Bauchi, wanda halin yanzu ya ce ya ba da takardar aji aikin shi, yake faɗa shi ne yana fara da godiya mai girma gwamna ne ba shi dama na zama mukaddashin shi, sannan kuma yake ƙara jaddada cewa a yadda ake ɗaukan shi a wannan tafiyan ya ga bai dace ba, a yadda ake nuna mishi wariya bai dace ba ci gaba da wannan tafiyan saboda bai adalci wa gwamna ba, saboda gaba ɗaya shi a ƙashin kan shi shi no gida da kenan. Wato yadda ake tafiyar da al'amuran gwamnati ya ga an ware shi a gefe ana taka shi.
Dama can kun ga akwai alamun da cewa ya ce ana gwada masa wariya kamar
gwamnatin ne ba ke bakun shi bai kamsu ba, kuma kafan kuma da ka tsaya ka yi rashin adalci wa mutum ka munafunce shi ka ci kafan shi gara ka ajiye mishi abun shi, saboda kaga shi ayin Kano ya shi ayin Ogira ga ayi ta kara da shi a primary APC a zaman fitta gwani.
Kuma Sabu Muhammad shine mai taimakawa gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar a bangaren ilimi da fadakar da al'umma, ya shaida mini matsayinsu a gwamnatance kan batun, inda ya ce turan gini ranzani.
Wato ka san shi rayuwa kamar yadda aka faɗa, turan gini turan zani, kuma komai da ka gan shi na rayuwa muƙaddari ne. Yau shi ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke cewa shi mai girma tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi injiniya Nuhu Gidado zai bar aiki da gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar a ƙashin kansa.
Ba ganin wannan barinsa gwamnatin zai iya kawo cikas matafiyar wannan gwamnati?
A wannan insha Allahu bamu ga wannan ba.
Saboda haka ma yanzu ko
dama kwarai da gaske, domin ai tsarin mulki
sun samu wani ne
ai tsarin mulki yayi bayanin idan mutum ya bari kaga dole a koma cikin tsarin mulki na ƙasa domin ai bi ka'idojin da shi tsarin mulki ya faɗa da kuma ka'idoji na jam'iyyar mu ta APC da kuma tuntuɓa da za a yi a ga cewa an samu wanda zai mai da gurbinsa.
To sai dai jigo a siyasar APC a jihar Bauchi Sani Shehu Malam ya ce akwai rashin adalci game da tafiyar gwamnatin jihar Bauchi, inda ya ce duk yaron da ya hana uwarsa bacci to shi ma ko rantsa ba zai ba.
Billahi allazi la ilaha illa huwa, duk dan da ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba to shi ko ya kwana shi ma bai rantsa ba. Kuma ina mai tabbatar maka da cewa gwamnatin jihar Bauchi, na imani da Allah mu da mutanen jihar Bauchi sai mu ci Allah jikan mu, Allah sauke mana, amma Allah ya kawo mana shugabanni na gari wanda za su gyara mana harkokin ba jihar Bauchi.
Sai dai kuma bayanai na nuni da cewa mataimakin gwamnati ya shaidawa gwamnan burinsa na janye jikinsa daga tafiyar gwamnatin a jihar Bauchi tun a watan Afrilun wannan shekara. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba, kamin nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe. Madalla ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 3:12 na dare a nan birnin Washington DC. Masu sauraro sai a gyara zama ga Usman Amir Kabara da shirin mu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama ka.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna dauke da wani rahoto ne na musamman game da wata zanga-zanga da mutane masu bukata ta musamman suka yi a nan cikin birnin Washington DC kusa ma nan da ofishin mu, wato daura da majalisar dattijai da kuma ƴan majalisu, wato wasu masu rajin kare ƴanci na mutane masu bukata ta musamman kenan, wanda ake kira da ADAPT community, wanda su ne suka fito da wannan zanga-zanga domin nuna wani bakin cikin abin da yake faruwa da suka ce a nan cikin Amurka, wanda suka bayyana cewa kowace rana a nan cikin Amurka akwai wata cibiya wadda take azabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyoyi daban-daban, wanda kuma take magana ita wannan kungiya da cewa dole ne sai an kwata musu ƴancin su, an ba su haƙoƙin su, ma'ana an kare musu martabar su, wanda kuma wannan kungiya har biyan su kudi ake yi domin su wannan aiki. Saka ce sunan kungiyar The Judge Rutenberg Center, wato wata cibiya ce ta lura da mutanen da suke da bukata ta musamman, wanda kuma sun nuna cewa wannan kungiya tana amfani da hanyoyi na azabtarwa ko kuma muzantawa wajen ganin cewa ta ladabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman, wanda suka ce har wannan kungiya takan yi amfani da abubuwan da ke amfani da lantarki wajen dadanawa mutum domin ta jashi ko kuma ya wani bayani, wanda ake dadarawa mutum domin me in ya samu ta jashi wannan wutar dole zai yi bayani ko kuma yayi wani abin da ake so, wanda wannan abubuwa na wutar lantarki suka nuna cewa yafi karfin dan wani dan guntun kulki mai wuta da ƴan sanda suke amfani da shi, wanda shi ma kamar lantarki ne, wanda in aka dodara mutum sai jikinsa ya mutu sai a samu hankwa ko kuma a daure shi ko kuma a murkushe shi a tafi da shi. To suka ce wannan wutar da ake amfani da ita akan mutanen da suke da bukata ta musamman tafi azabtarwa fiye da wannan abun, domin tafi shi karfin wutar lantarki a jikinsa. Wannan tasa suka ce kuma ɗaya daga cikin abin da yasa wai ake wannan abubuwa da suka bayyana shine ganin cewa misali kila wannan kasashen yana da dan damuwar da za a ce zauna ba zai zauna ba, kila ko taurin kai ko wani abu makamancin haka, za a ce zauna sai a amfani da wannan a sa shi dole ya zauna ko kuma a sa shi wani abu dai da ba shi ya niyya yayi ba, wanda suka ce har biyan ma'aikatar ake domin ganin cewa sun yi wannan aiki na azabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman. To abin da kungiya take magana shine wayannan mutane masu bukata ta musamman mutane ne kamar kowa, idan wani laifi suka yi ya kamata a kai su ga shugaban kuliyar mantasa bane su ma a yi musu hukunci a yanke musu kamar yadda ake yanke kowa wanda za a kai prison akai wanda za a kai gidan horarwa akai wanda za a bawa wani horo a bashi duk irin wannan maganar da suke kenan akwai wata yar majalisa wanda tace ita ma fa ta taba cin karo da wannan abu mai muni ko kuma na azabtarwa sunanta Jennifer Musamba wanda tace da kyar ta kai labari akan wannan al'amari tace abin kamar dab maciji ke in aka sa ma zaka ji kaman kunama ta harbe ka ko kuma maciji ya sare ka domin zai ka ji ya shiga jikinka cikin radadi da zafi wanda kuma lokaci sai ka ji ka kame saboda tsabar yanda ya jaka a jikinka saboda lantarki ce a jikinsa sannan kuma yana haifar da kuna a jikin fatan mutum ko kuma ya daye ta wannan duk irin kadan daga cikin abubuwan da suka ce suna fuskanta kenan sun bayyana cewa ko majalisar dinkin duniya da kuma ma'aikatar shari'a ta Amurka da kuma jihar Massachusetts sai da suka yi magana akan wa'annan kungiya ko kuma wannan cibiya ta JRC wato kamar yadda muka ce the Judge Rutenberg Center wanda kuma tun tunawa suke wannan magana ba wai yau suka fara ba tun a 1971 to akalla kenan shekaru 47 kenan duk kuma wannan hukumomi sun yi magana ne ga kan wannan kungiya wanda suka nuna cewa suna amfani da karfin tsiya da kuma azabtarwa da wulakantar da mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyar amfani da abubuwan da suka shafi kimiya domin tabbatar da cewa sun samu abin da suke son su tatsa a jikin wayannan mutane to wannan abu ne da na bayyana muku yasa wannan mutane masu kokarin fafutukar kwatar yancin na kasassu ta adapt suka yi kokarin ganin cewa sun yi zanga-zangar da za ta bayyana bakin cikin su domin ganin an magance abin da yake faruwa din ko kuma dade yana faruwa abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad ta halarci wannan waje na taro ko kuma zanga-zangar da mutanen masu bukata ta musamman suka yi ga yadda ta ba mu rahoton
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka sunana Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC muna nan tare da nakasassu suna zanga-zanga akan wasu abubuwan da suke nema gwamnati ta yi what's your name
my name is
Priya Pranam.
Yes.
Okay. So what are you here today for?
Yeah, so ADAPT is here right now in front of the Health and Human Services demanding that Secretary Azar, essentially release a set of pre-written regulations. They're finalized in 2016. They're ready to go. All it needs is a signature from Commissioner Gottlieb of the Food and Drug Administration. We need these regulations. That's why we're here. These regulations would ban the use of electro skin shock at the Judge Rottenberg Center. So we are essentially torturing disabled Americans in Massachusetts. We don't allow this type of behavior to prisoners that we capture. We don't allow this type of behavior to any other population but disabled people.
Okay. So a takaice tana cewa suna neman gwamnati ta sanya wata doka na a daina cin zarafin su kuma a daina wato kuntata musu musamman na kasassun da ake neman wato tsayar da su ko kuma daidaita halayen su waje daya suna neman irin abin da ake amfani da shi na a tozarta musu a ji musu ciwo da sauran su suna neman a sanya doka ko kuma dokar ta fara aiki a daina wannan abubuwa saboda ba kowa ake wa ba a yi wa kowa wato ba a yi wa kowane dan adam illa na kasassu saboda haka suna neman yancin su na a daina wannan tozartawar na a daina wannan cin zarafin nasu
Hi, what's your name?
My name is Allison Dunn.
Okay, Allison and
Mike.
So, and how long has this been going on?
For years. And the Trump administration and the Obama administration has let the torture of disabled people in Camp Massachusetts to Judge Rottenberg continue to go on.
And I see you are very emotional about this. How does this make you all feel?
I mean, those are our sisters and brothers, so we're out here fighting not only for their freedom but for their lives.
Okay, Mr. Mike, do you have something to add on?
Yeah, this has been going on since 1974.
A takaice Alison da Mike suna cewa suna son wannan doka da suka saka a sanya ya fara aiki kamar da yadda sauran mutane suke fadi kan cewa ana tozarta musu ana cin zarafin su idan kuna sauraron mu za ku ji wasu kararraki wannan karar mutane ne waɗanda ake tozartawa waɗanda ake daure da su ake tozarta musu karar yadda abin yake musu ciwo ne kamar yadda kuke ji yanzu a takaice abinda suke cewa suna son sakatare Azar wanda yake kula da hukumar ma'aikatan lafiya da ya tabbatar cewa dokan nan tana aiki kuma an daina cin zarafin na kasassu kuma mutanen su dawo cikin al'umma yadda suke cikin al'umma cewa su ɗan uwansu ne kuma ba za su bar su su takayyara ba daga nan birnin Washington DC sunana Hafsat Maina Muhammad sashen Hausa na muryar Amurka
gargadi mai gina ra kannan tsoro na lamin mugunta
gargadi mai gina lamin mugunta
ku gargadi mai gina lamin mugunta
mu gargadi mai gina lamin mugunta
kai dai mai gina lamin mugunta to ka gina daidai faulinka wata kila fa kai ka fada mu gargadi mai gina lamin mugunta
ku gargadi mai gina lamin mugunta
mu gargadi mai kwabe mai gina ramin mugunta
ko gargade mai gina ramin mugunta
kai yan uwa musa alheri zuciyan mu taimana dadi amma fa mu bar gina ramin mugunta
ko gargade mai gina ramin mugunta
kama shi mai gina ramin mugunta ya tabe nan
duka-duka madadin Hafsat Maina Muhammad a nan shirin na kasa ba kasawa bai kammala sai wani makon in Allah ya kai mu za mu sake dawa dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka ma shirin ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da take hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to ma da la gaida malamai cikin wasu rahotanni da jaridun Ghana suka maida hankali akai har da batun neman hukumai wato neman da hukumomin tsaron kasar suke yi wa shugaban hukumar wasan kwallon kafa to ko menene dalili suke neman tsaruwa a jallo gari ruwa da Abbas
za mu fara sharhin jaridun ne yau da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic yantaci yayi zafi yayin da shugaban kasa ya kai karansa ga yan sanda wato hukumar bincike miyagun ayyuka na bin sawun sa ko kuma dai suna farautar sa jaridar ta ce yan sandan kasar Ghana na farautar shugaban kungiyar kwallon kafan kasar Ghana Mr. Kwesi Nyantachi kan wani kara da ke akwai wadda ake jin zai girgisha hasashen kwallon kafar kasar Ghana wannan ya biyo rufotun sadda shugabana na dudankwa yayi ne ga yan sanda da su gabatar da farautar Nyantachi dan shekaru 49 da haihuwa bayan shi shugaban kasar ya kalli bidiyon din da Anas Armiyawa Anas yi binciken sa ya gabatar wadda aka yi wa suna number 12 saboda irin ayyuka na asha da handama da ke gudana a wannan kungiya irin shuka na kwakwan miya guda miliyan 2 za a shuka a ungunin hakan ma'adinai wannan shine labarin da zaka gani a bayan jaridar ta Daily Graphic jaridar ta ce sama da wato irin kwakwan miya miliyan 2 ake saran za a shuka a cikin ungunin da aka lalata su da hakan ma'adinai da a kokarin da ake yi na farfado da waɗannan ungunin yanzu bari mu duba jaridar Ghana Times majalisar dokoki ta aminta da Jane Lamte a matsayin mukaddashiyan wato mai kara ko kuma dai mai kara na musamman har yau dai jaridar ta Ghana Times sojoji da yan sanda sun sasanta rikici da ke tsakanin su yanzu ana tasawa tace wato sojoji da ƴan sanda da sun ka samu rashin fahimtar juniya a cikin makonnin da suka gabata a Tamale yanzu wato sun samu sasantawa tsakanin su babban dai labarin ita jaridar ta Ghanaian Times shine shugaban kasa ya bayar da umurnin akame Kwesi Nyantichi. Abayan jaridar ta Ghanaian Times labari dake akwai shine Dogwe ya mika wa shugaban kasa kambin sa na ajin bantamweight da ya lashe a watan jiya yadda ya mika shi ga shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Yanzu mun duba jaridar Daily Heritage. Wannan labari ne ke akwai. Babban labari shine dai Mahamam ba zai iya lashe zaben shekara 2020 ba. Anan dandasa aya a cikin shirin. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Albarkacin wannan wata na azumi ga nasiha kan zaman lafiya.
Sunana Muhammad Musa ana min inkiya da mai takobi. Eto alhamdulillahi zaman lafiya a nan a ƙasar mu ta Najeriya ba ma a ƙasar mu a duk inda musulmi suke su zama masu neman su zauna lafiya da junansu. Domin mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita fitina bacci take kuma Allah ya la'anci duk wanda zai tada ita. Kuma mu sani duk abin da zaman lafiya bai baka ba rahin zaman lafiya ba zai baka ba. A matsayinmu wanda muka tashi da tarbiyya mai kyau mun san tun muna yara idan mutum ya tashi zai yi wani abu wanda zai tada hankali na fada manya za su jawo ka su nuna maka kai bari bari kar kai haka bai dace ba. So kaga anan mun tashi da tarbiyya ta sanin cewa wato tashin hankali ba alkhairi bane, zaman lafiya shine yafi zama alkhairi. Don haka anan ina amfani da wannan dama da na samu a wannan gidan rediyo naku mai albarka, ina kiran ƴan uwanmu musulmi a duk inda suka tsinci kansu su zama masu san a zauna lafiya, su zama masu san a kare mutuncin juna. Kada ka zama wanda da ka zo ka tara ana rigima an ce ai da wani ake rigima da ka zo ka sa duka, a'a ka tsaya ka shaurara ka ji menene abin da ya hada, sai ka zama abin da alqur'ani ya datar da kai wa sulhul khair, ma'ana ka zama mai sulhu domin yi sulhu alkhairi ne tsakanin juna da juna. So wannan shine kira na ga ƴan uwanmu musulmi. Allah ya sa inda muka fara wannan wa azumi na watan Ramadana, Allah ya sa mu gama shi lafiya, albarkar da take cikin sa Allah ya sada mu da ita. Ba tantana da mun san ma babu wani abu wanda na abin ki domin shaydanu ma Allah ya ce an riga an daddaure su, ba su da iko a kan mu su samu mu yi wasu abubuwan wanda bai dace ba. Allah ya ba mu ikon yin ibada, Allah ya karɓi ibadunmu.
To madalla Allah sa a dace. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE, mai magana Muhammadu Mai Alhaji Sokoto State Shagari Local Government Bulaki. To wai anya kumagu aikin da ake yi kasa kacewa ko ko APC kacewa, saboda mun ga ana challenging din waɗanda ya adawa amma ba a challenging din waɗanda suke cikin gwamnati mai ci. Ya kamata ku yi adalci ga aikin kun ce ku na Allah ne fa, an wani Allah kuke kun san aikin Allah da ku, ba wai haka za a yi wanci wai canji to wai mutum da mu ga canjin ya zo da muke zato ba. Ya kamata da an ka caji da adawa a caji wanda ba da adawa ba. Allah wassalamu. Mai sauraron ku Muhammadu Mai Haraji Sokoto State Shagari Local Government Bulaki. Nagode BOE.
To madalla ga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
An shirya yau Alhamis din nan cikin yadda Allah manyan jami'an leƙen asiri da jami'an tsaro za su gabatar da bayanai gaban wakilan Majalisar Dokokin Amurka. Dangane da binciken shishigin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban kasa da aka yi a bara. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a kan shirin samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya ya aika shaidi a jiya Laraba cewa zirin Gaza yana dab da wargajewa, a saboda haka ya kira kasashen duniya da su ɗauki matakan ganin fada bai barke a yankin ba.
To madalla a gaishe ki da haka, Allah ya kawo ƙarshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Kamin nan a madadin ita Jummai Alin da ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abo da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya da ya rika masa anan ne Sahabo Imam Ali Zandakata in sallama da ku mu zama lafiya.